47 muna cikin karatun littafin hadisi na bulughul maram min adillatil ahkam na al-hakim ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala. Idan muna cikin babu shurutu salah, a cikin wannan babin mun tsaya bisa kan hadisi na 233. A yau za mu tashi bisa kan na 234. عن معاوية بن الحكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. هذا معاوية بن الحكم تعلق تفتع قريشي يتي من ذا الله تيراد أمين شاء الله تفتع قريشي يتي للي وانا صلى باب أبن ديكي إن كانت أتكنت نمكن نمتاج kawai abinda ake yi cikin ta shine tasbihi da kabbara da karatun alqur'ani. Wannan hadisi Muslim ya rawaito shi. Wa an Zaid ibn Arqam qala kuma an karbo daga Zaid ibn Arqam yace in kunna lanatakallamu fi ssalati, haqiqa mun kasance muna magana a cikin sallah. Ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, a zamanin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi. Yukallimu ahaduna sahibahu bi hajatihi, dayanmu yana yi wa abokin shi magana bisa kan wani bukatar shi. Hatta nazalat asida ayan nan ta sauka, hafizu ala salawati wa salatu rusta, ku kiyaye salloli da kuma sallah mahihiciya. Wa qumu lillahi qanitin, kuma ku tsayu gaban Allah ko kuma ku tsayu domin Allah kuna masu da'a. Wa umirna bisukuti, sai aka mamu umarni da yin shiru. Wani hina anil kalam, aka hane mu game da yin magana. Muttafaqun alayhi wal lafdu li Muslim. Wannan hadisai guda biyu suna magana bisa kan mawdu'i guda ne, shine mawdu'in hana magana cikin sallah. Kenan suna nuna cewa duk wanda ya magana cikin sallah to sallan shi ta baci, kamar yanda hadisin Muawiya ibn al-Hakam ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ita wannan sallah babu wani abu da yake inganta cikin ta, kawai na maganganun mutane. Babu wata magana ta mutane take zama wa maslaha ko gyara cikin sallah, kawai tasbihi ne ake cikin ta da kabbara da karatun alqur'ani. Shi kuma wannan hadisin na Muawiya dan Hakam yana da dalili. Dalilin nashi shine da farkon musulunci ba a hana magana ba cikin sallah, kamar yadda wannan hadisin nabi yake bada labari na Zaid ibn Arqam. Farkon lamari ba a hana magana, ana sallah kawai sai ka juya wajen abokinka ka ce yawa ne kaga jiya da tarbaci nasara ba, kamar ya labarin kamar hira wata ta duniya wadda kake so, ana cikin sallah kuma ka dawo ka ci gaba da sallan ka babu matsala. Amma daga baya sai aka hana. To shi kuma Muawiya ibn al-Hakam dan Allah tabbata a gare shi bai da masaniya akan cewa an hana, bai sani ba. Ko da yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jan mutane sallah, kawai shi ma yazo ya shiga sau ana sallah tare da shi. Ai kawai wani ya atishawa, ko da wani ya atishawa sai Muawiya ya ce mashi yarhamukallah, sai gaba ɗayan mutanen da suke sallah kowa ya kuro mashi ido ya kalle shi, sai ya ce wai yoni wai yoka, kamar yadda hadisi ya nuna. Kara ya ce ni nai kuma da suka shi ya ma kara ya ci gaba da yin magana, sai aka ci gaba da tattabawa ana kowa na bugun cinye shi suna nuna mai ya yi shiru ya yi shiru. Shi ne Muawiya da kanshi yake cewa falamma ra'aitu annahum yusakkituni lakinni sakattu, da naga suna nuna mini in yi shiru in yi shiru, kawai sai ni shiru na kyale. Ya ce ko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sallame sallah ya gama, ya ce bi abi huwa wa ummi, zan ba da uwata da ubana domin shi. Ya ce wallahi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu, ya ce ban taba gani ba ina rantsuwa da Allah ban taba ganin wani malami ba kafin shi ko bayan shi wanda ya fi shi iya kyautata koyawa. Yace wallahi ma kahara wala nahara wala darabai, yace bi mini tsawa ba, bai mana bakan magana ba, bai bige ni ba, bai zage ni ba, yace kawai abin da yace mana ce mana yayi inna hadhihi salah la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas. Ita wannan sallar da kake gani babu abin da yake da inganci a yi shi cikin ta na maganganun mutane. Abinda kawai ake yi cikin ta tasbihi ake yi da kabbara da karatun Alkur'ani. Yace abinda kadai ya faɗa mani Awiya ibn al-Hakam ya ji daɗin wannan karantarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi cikin tsanaki da nutsuwa, kuma ya mai uzuri matsayin shi na wanda bai sani ba, shine yake cewa shi bai taba ganin wanda yake manzo Allah iya koyarwa ba, kahin shi ko bayan shi bai taba samu. Kaga wannan hadisin kenan, akwai darussa ciki daga cikin darussan da ke daga cikin shi akwai karantar da kyawawan ɗabi'u. Allah sallallahu alaihi wasallam karshen misali ne a wajen kyawawan ɗabi'u, musamman ma lausasawan shi da saukin mu'amalan da yake yi wa mutumin da jahili. Ba daidai bane ka yi wa mutum hukunci ko ka tsananta mai magana kuma ka tabbatar da jahili ne bai ma san abin ba. To in ka tsananta mai ko ka kausasa mai magana, ma'ana kenan kai ya karbi nasiha. Kuma akwai mutumin da shi da kanshi lokacin da yake nasiha kamar yana nuna kakka karba, to kana ma mutum amma cikin maganganunka ko cikin wato yanayin aikin ka kana nuna mai ba dole sai ya aiki, kai kawai gaskiya ce zaka ga amma karba wannan ba kama da bukatan ya karba, dan haka zaka zo ka wulakanta shi ka ce ka ga mai gaskiya. Akwai mutumin da zai wulakanta ka ne ya ci ma mutunci kuma sai ya dora da awanci ba wai ya ga ma gaskiya, wannan ba zai gaskiya bane. Wulakanci da ban gayin gaskiya ba, wanda zaka ga ma gaskiya kuma kana da manufar ya karba ya aiki gida ka san salan da ya dace ka. Akwai lokacin da kiran shi ne za ka yi ka ja shi gehe a mai maganganu masu daɗi, wane wallahi kai mutumin kirki, amma don Allah ka yi haƙuri ka san duk irin yadda mutum ya cika akwai ɗan abin da wata rana ba a rasa ni. Matsala guda ce muke ganin ya kamata ka gyara, kuma ita ma na san don ba ka sani ba ne, ka faɗa mai cikin salo mai kyau sai ya karɓa kuma ya ji daɗi, ya tabbatar da cewa alheri ne kake nufi shi da shi. Amma sai da ka zo ka same cikin jama'a ka fallasa shi, rayuwa ne wallahi abinda kake ba daidai bane, ka san mu gayin gaskiya muke wallahi ba daidai kake ba, ko ka gyara ko ka Allah zaka gyara kai ka sani, amma dai ba daidai bane, wannan kuskure ne, zunubi ne, wuta zai kai mutum. Sai ka zo ka mai irin wannan kuma ka ce nasiha kan ko dai masiha, haka sai ka fi irin wannan nasiha, kuma mutum mai hankali ma ne bai karɓa irin wannan nasiha, da kaga mutum ya karɓa irin wannan nasiha kai gidi ne a zo a wulakanta ka cikin mutane a ce nasiha haka, ma kuma ka ce ka karɓa, mai hankali ba ya karɓa saboda ya san cin mutuncin shi. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da salo mai kyau na karantar da mutane. Kar mu mance a can baya mun karanto hadisin mutumin ƙauye wanda ya zo ya zurara fitari cikin masallaci, ko Allah sun sahabbai suka mai ja Allah ci fita da shi gida, aka bar shi sai da ya gama bawulin shi, shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi daga shifin shi ka katan ba mai cewa ba a fitari cikin masallaci, san masallaci ne ɗakin Allah, ya mai nasiha da ya ji dadi ba addu'a ya ba, da ya tashi ya raka abi ya ce Allah ka mana gafara da ni da Muhammadu mu bi kadai, kada ka gafarta ma kowa sai mu, saboda tsananin abin ya burge shi ya ji daɗin nasihar da aka, kuma yana kallon kamar babu wani mutumin kirki wanda ke da tabi'a ta ƙwarai irin manzo Allah. Yasa ya ce ka bamu gafara mu bi kadai kaka gafarta mu kowa banda mu, manzo Allah ya dariya ya ce wannan mutumin ya tare abin da ke da baki, gafara Allah zaka tsaidawa mu bi kadai. Wannan hadisin na Muawiya ibn al-Hakam ka karantar da aka, sannan kuma cikin wannan hadisin akwai karantar da mu cewa farko da ashe ba a hana magana ba cikin sallah, daga baya ne aka hana. Kenan duk magana wadda baka da alaka da gyaran sallah da gangan mutum yayi magana cikin sallah ba mancewa yayi ba, kuma magana ba ta da alaka da gyaran sallah, to kai wannan magana tana bata sallah, shi ne abinda wannan hadisi yake nuna, ko dan haka shi ne babu mahallin shahid wanda dalilin shi yasa malam ya kawo wannan hadisi da ya karanta da mu cewa magana tana bata sallah. Kenan yana cikin abin da ya dace da mutumin da ya tsayu a sallah ya zamo ya yi da'a ga Allah, ya kyale, ya fuskantar da zuciyar shi zuwa ga Allah baya buƙata. Kuma malaman fiqh sun ce magana da take bata sallah sai maganar da aka yi da gangan kuma ba ta da alaka da maslaha ta sallah. Amma in mutum yayi magana ba da gangan ba, ba ta fata sallah. In mutum yayi magana wanda take da alaka da maslaha sallah, ba ta fata sallah. Magana ba da gangan ba shine kai wata magana wanda ba ta da alaka da sallah amma ba da gangan kai ba, wannan ba ta fata sallah. Kai magana wanda take da alaka da maslahan sallah kenan, ko ne wata kila zaka ga imam wanka fa sallah fa ta wace ka kawai sai ka faɗi haka nan misali, ko kuma kana da alaka da sallah ko ba ta da alaka da sallah, kana da alaka da sallah kaga ba ta fata ma sallah. Kai ka gani mai ya tashi an yi tasbihi ya ki dawowa, kace kai imam fa wannan sallah ka tashi, yanzu in kace haka ai kaga, ko kuma kamar yanda mai ahadari ya faɗi ko yace kawai eh imam ya rasa ko raka'a nawa ce, yayi tunani ya rasa ko ta kawai sai tambayi wani ki halaka wai yanzu ko raka'a nawa ce wanda bai kanga anan yayi magana shi ma sai ya bashi amsa ya ce a ga ta uku ce, in kuma halaka bai sani ba kanga yanzu a jiki sai kin tana ya tsawo yace wallahi ni ma ina jin ko ta uku ce ko ta hudu a dai tambayi dai haji sai ga ma abin yayi tsayi. So, magana ko da ta dan yi yawa haka ta zama kamar tattaunawa, in dai tana da alaka da sallah, wasu malamai suna da ra'ayin cewa ba ta fata sallah. Dalilin su shine sun jingina akan hadisin Zuriyadai, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah asahar raka'a biyu ya sallai, mutane suka yi digi digi suna ta kallon juna suna mamaki, wasu ka tashi suka je wajen masallaci ana ta tattaunawa wai har rage sallah ne ko ko ne mene ne ya faru. To sai zule dai ni shi ya tunkari manzo Allah ya ce amma dan Allah ga rage sallah ne aka yi, wahayi ne ya sauka daga yau sallah ta rage, ko ko dai mantuwa ce kai, manzo Allah ya ce ko guda bai faru ba, ban yi mantuwa ba kuma ba a rage sallah. Sai zule dai ne ya ce to tabbas kan kai mantuwa in ne ba a rage sallah. Kai manzo Allah ya tambayi jama'a, wai jama'a da gaske ne na rage sallah? Abinda zulai ne yake faɗi, mutane suka ce eh haka nan ne, kai sallah raka'a biyu ne. Sai manzo Allah ya juya kalli a kibla ya ce Allahu akbar, bi ba wannan zancen da aka yi da wannan girar rikin da aka yi duka cikin sallan ne ake, shine hujjan su. Suka ce don inda ba cikin sallan ne ake ba da sai a ga an sake ta, amma da manzo Allah ya kabbara ne aka yi, kamci ne aka yi, kai gaba dorawa aka yi kyau, da aka kawo cikon raka'a biyu daga baya sai aka yi sujudu sahwi, idan wannan yana nuna ashe ci gaba ne aka yi. To sai suka ce wanga hadisin dalili ne akan cewa dan an yi magana, in dai magana kana da alaka da gyaran sallah to ba ta ba ka sallah, wanda ba ta da alaka da gyaran sallah ita ce take ba ta sallah. Idan in mutum yayi magana da gangan wata magana ta daban ta wuce kai kana sallah kai sai ka ce wani kai kokari haka aje mana abinci na, yanzu ka ga ba ta da alaka da sallah ko ko kuma wani labari can da banga kawo mutum kai ne mutum baka. Wannan hadisin ya nuna mamu cewa yin magana cikin sallah da gangan kuma maganar da ba ta da alaka da gyara na sallah ko tana ba ta sallah. Wa an Zaid bin Arqam, shi kuma wannan hadisin na Zaid dan Arqam shi ma ya karantar da mu abinda wancan hadisin ya karanta, kuma ya gaya mu cewa farkon labari da ana magana cikin sallah ba a hana, domin sai da kan Arqam ya ce hakika mun kasance da muna magana cikin sallah a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kawai mukayen mu din yazo ana sallah sai ya yi ma dan uwan shi magana bisa kan wani bukata, sai da Allah ya sabkar da wannan ayat. Ayat tana cewa hafizu ala salawati was salatu wusta wa qumu lillahi qanitin, ku kiyaye salloli. As salawatu wannan dukkanin salloli ake ne, azhar al'asr maghriba isha'i asuba, ku kiyaye salloli gaba ɗayansu, ku kiyaye su. Kiyaye salloli ba ya zama kiyayewa sai in mutum ya kiyaye su duka, in ka kiyaye wasu baka kiyaye wasu to kai ba mai kiyaye salloli ba ne. Ka ce misali mutum yana kiyaye azhar kullum da kyau, la'asar da kyau, maghriba da kyau, isha'i da kyau, asuba ce ke da tangarda, ita wannan ba ya kiyaye ta, to wanga ba mai kiyaye salloli ba ne. Dole sai in mutum yana kiyaye su gaba daya, in ya kiyaye wasu bai kiyaye su ba a yabe yi ba, shi addini ba a kalas kasashi, nuna bai ba'adin ونكفر ببعض. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ba a kafa ɗaya ci kafa ɗaya waje gaba ɗaya ake saboda haka a kiyaye salloli Allah ta'ala ya ce sai ya ce wa salatul wusfa da kuma sallah mahihiciya kaga ya ce a kiyaye salloli gaba ɗaya kuma sai ya ce a kiyaye sallah mahihiciya a salatul wusfa ana fassara ta da sallah ta tsakiya ana fassarawa da sallah mahihiciya domin kalmar wusfa duka tana daukar wannan ma'anar a larabci kenan wasu sun ce salatul wusfa ana nihin sallah ta tsakiya sai sama suka yi sabani wace ce sallah ta tsakiya da suka ce magariba ce saboda take tsakiyar salloli guda biyu cikin duhu guda biyu cikin haske ita ce ta tsakiya da suka ce a ita ce ta tsakiya saboda adadin raka'o'inta uku ne su kuma sauran daga mai biyu sai mai hudu wasu suka ce a sallah ta tsakiya ita ce amma dai akwai maganganu da yawa wajen malaman tafsiri akan as-salatul wusfa wannan amma ingantaccen zance shine sallar al-asr ita ce salatul wusfa domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara kamar yanda hadisi na ghazwatul khandaq ya tabbata to an ce a kiyaye salloli duka kuma sai aka ce was-salatul wusfa kuma da sallah mahihiciya saboda a nuna ita wannan sallah daban take can da aka ce as-salatu hatta ita amma wannan zikir khas ba'd al-am an bato ne ke bantacce bayan an bato na gaba daya wannan kuma salo ne na balaga wanda yake nuna muhimmancin abinda aka wari aka ambata shi wa qumu lillahi qanitin kuma ku tsayu domin Allah qumu lillahi ku tsayu wannan kaga ya nuna tsayuwa cikin sallah dole dan haka tsayuwa rukuni ne a cikin rukunin sallah dole ne mutum yayi sallah daga tsayen matukar dai yana iyawa bukar uzuri shine in ba ya iyawa saboda rashin lafiya ko wata larura lokacin nan dai zai iya amma in dai yana iya wato dole ne yayi sallah ta kasa wa qumu lillahi qanitina na wasu sun fassara shi sake dina dalilin wannan hadisin na sayyidina arka sun ce ma'ana ku tsayu wato domin Allah kuna masu yin shiru to wasu kuma sun fassara qanitina da cewa kuna masu da wasu sun fassara qanitina da cewa kuna masu tsawaita tsayuwa al-qunutu a larabci yana zuwa da ma'anar qurun da qiyam tsawaita tsayuwa kamar yadda Allah ya ce amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmatar rabbi sannan al-qunut yana zuwa da ma'ana at-ta'a ko kuma luzumut ta'a ana ce mai al-qunut to duka an fassara a nan wurin Allahu ta'ala a'lam yace fa umirna bis-sukut sai aka mun umarni da yin shiru wa nuhina 'anil kalam aka hana mu yin magana muttafaqun alaihi lafzul muslim kenan wannan aya ta nuna cewa an hana magana cikin sallah daga lokacin da aka saukar da shi kenan magana cikin sallah ya haramu wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam at-tasbihu lir-rijali wa at-tasbihu lin-nisa' muttafaqun alaihi zada muslimun fi as-salah daga Abu Hurairah da Allah tabbata gare shi yace manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace tasbihi wato lirijali wannan na mazaje ne kaga wannan hadisin shi kuma maudu'in shi shine yana magana bisa kan wasu ayyuka da ake aikatawa cikin sallah to tun daga kan shi har zuwa sauran hadisi wanda za su kaiwa karshen babu duka suna magana ne bisa kan wasu ayyuka da ake aikatawa a cikin sallah kuma wannan hadisin ya karantar da mu cikin sallah ana tasbihi idan liman ya shiga idan liman ya shiga daji yayin sai ayi tasbihi shine hadisin yace maza su suke yin tasbihi mata su kuma su yi tabi at-tasbihu lirijal wa at-tasbihu lin-nisa tabi na mata ne shi ma hadisin yana da dalili shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tafi wajen sulhu tsakanin wasu daga cikin sahabban shi wanda sun dan samu wata matsala tsakankanin su ya je ya sulhunta su yana can wajen sulhunta su har lokacin sallah yayi Bilal ya ranga da kiran sallah shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo ba sai Bilal ya taso ya ce ma Abubakar ya shiga gaba ya ja mutane sallah Abubakar ya ce babu damuwa aka tada sallah wato Abubakar ya shiga gaba ya ja mutane Abubakar ya yi raka'a guda da mutane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar bai san manzo Allah ya shigo ba manzo Allah ko da ya shigo sai ya shiga cikin sahu ya kamar sallah tare da mutane amma Abubakar bai san manzo Allah ya shigo ba su kuma mutane kawai wato sai suka kafa tabi suna yi wa Abubakar Abubakar kaga to akwai wata matsala kenan sai ya
wayo
ce Abubakar ba ya wayo cikin sallah amma duk da yaji ana tattaki yana tattaki kai sai ya wayo ko da ya wayo sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahu kamar sai Abubakar ya yore gide ya baya ya dawo cikin sahu manzon Allah ya mai nuni cewa kawai ya ci gaba ina ya ji ba iyawa kawai Abubakar ya dawo ba ya shiga cikin sahu sai manzon Allah ya wuce sai manzon Allah ya ida yi wa mutane sallah ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallame sallah sai ya ce ayyuhan nas malakum idza nabakum shay'un fi ssalati akhadtum fi at-tasbih akhadtum fi at-tasbih innama at-tasbih lin-nisa wat-tasbih lir-rijal yace ya ku mutane me yasa me idan wani abu ya faru cikin sallah kawai sai ku kama tabi ci ai tabi na mata ne su maza tasbihi suke yi bayan manzo Allah ya karantar da su cewa tabi na mata ne maza tasbihi suke sai dawo ga Abubakar yace kai kuma Abubakar me yasa lokacin da nayi maka nuni nace ka ci gaba da yi wa mutane sallah kake ci gaba da yi wa mutane sallah sai Abubakar yace ma kana yambagai libin abi uhafata an yusalliya bin nasi bayna yadai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ba ya dashewa ga dan gidan Abu Uhafa a ce ya ci gaba da jan mutane sallah gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba ya yiwa haka ita mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shekar uzurin shi dan haka wannan shine sanadin wannan hadisi kenan hadisin ya karantar da mu cewa illiman ya samu kuskure ko dai sallah ta cika sallar isha'i ce an yi rak'a ki sai ya tashi zai karo ta biyar to tasbihi mata za su in akwai mata masallacin su za su dora tabi tabin kam shine su dora buga hannunsu na dama a bayan hannunsu na hagu haka kuma shine tabin da za su dore ana hadisin ya karantar da mu cewa illiman wani abu ya faru wanda wato bako ne cikin sallah to tasbihi ne ya dace a yi mashi haka su kuma mata za su yi tabi ne ba za su yi tasbihi ba a ce subhanallah subhanallah haka mata za su ci mata kuma za su yi tabi sannan hadisin ya karantar da mu ashe ainihin tabi aikin mata ne dan haka baya halatta ko cikin sallah ko wajen sallah a samu kantai suna tabi ina wannan tabi yanda aka sanya yanzu tabi ya zama kamar wani kamar maza da mata duka za su yi asalin shi kaga yahudanci ne bai da alaka da musulunci ko renewa ake yi da wani yayi magana an ji daɗi sai ga mutane da tsawa hada barwara suna tare da kamar tiyan burwai wannan ɗabi'a ce ta mata musulmi ba ya wannan yahudancin musulmi ba asali musulmi an karantar da shi abin da ya kamata yayi idan wani abu ya burge shi ko ya bashi mamaki akwai abin da yayi amma ba tafi ba dan haka ba daidai ba ne musulmi ko kuma wato an zo za a girmama wani a bashi kyauta da an bashi kyauta an girmama shi sai mutane su shiga tsari kana jiran ka ga taron mata su ya kaltai da gashin baki ko su ne ke tafi to tafi na mata ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annan ko a cikin sallah ko a wajen sallah sannan ma in ka karanta qur'ani sai ka tafi wato aiki ne na mushrikai cikin ibadansu ibadan mushrikai su suke Allah ya ce wa ma kana salatuhum indal bayt illa muka'an wa tasdiya wato sallan su ibadan mushrikai da suke sallar da suke a wajen ɗakin Ka'aba ba komai bane sai shewa da tabi haka Allah ta'ala ya ce illa muka'an wa tasdiya kenan kaga tabi ta wani bangare koyi ne da mushrikai yanzu kuma karara boyi ne da turawa aikin su ne har aka suce sana'ar suce kayan su kamar yadda ka san mutum za a diskur sai ya zo ya ce madam zai mai suyi sai ya fara gayin mata to shi ma wannan iskancin yahudanci ne ka fara gabatar da mata sannan ka kawo maza kuma yana cikin tsarin yahudawa su ne suke nuna cewa mata suna da bawa ai suna da haƙƙi ai su ma ka su suka tariri da mata har sai kai suka nuna daidai suke da maza kai har suka ba su matsayi ma fiye da maza wannan ne yasa in za su magana ga mutane zaune sai su fara gabatar da mata sannan su ambaci maza to akwai masu ɗabi'u irin na yahudawa masu koyi da su ido rihe wanda su ma ko laraba sai ka ji wani in za ya magana ayyuhas sayyidatu was sadat a ƙarya kake ayyuhas sadatu was sayyidat ake fara cewa da aka sai an fara gabatar da maza akan mata saboda haka salon qur'ani yana gabatar da maza ne saboda su suke da gabaci ta qadimal lil qadami wal lil rijali alaihinna daraja da aka gabatar da mata a kan maza, a wajen bayani ko wajen kira ko wajen gaisuwa, wannan duka tsari ne na Yahudanci, ya kamata musulmi ya kusance shi, ko kuma tafi lokacin da wani abu ya kayatar da kai. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tasbihu lir-rijal wat-tasbihu lin-nisa, muttafaqun alayhi. Sai musulmi musulmi ya fara fassala ya ce a cikin sallah, wa al-muqarrib ibn Abdullah ibn Shakhir an abihi qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal min al-bukar, akhrajahu al-hamsatu illa ibn majah wa sahhahahu ibn Hibban. Daga Muqarrib dan Abdullah dan Shakhir daga baban shi ya ce naga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah sun tabbata a gare shi yana sallah, wa fi sadrihi azizun, kuma a kirjin shi akwai bubbuga ka azizil mirjal, kama bubbuga na tukunya min al-bukai na daga kuka. Akhrajahu al-khamsah, al-khamsah suka fitar da shi. Astilahi Malik ibn Hajar idan ya ce al-khamsah kamar yadda ya gabata tun farko, yana nihin ashabus sunan guda hudu, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah da Abu Dauda, waɗannan hudun. Sannan cikon na biyar ɗin shine wa, shine Imam Ahmad, waɗannan sune al-khamsa idan yace akhrajahu al-khamsa. In kuma yace akhrajahu sab'a sai ka karo Bukhari da Muslim akan waɗannan guda biyar ɗin, kenan sune. To yace waɗannan su suka fitar da wannan hadisin illa Ibn Majah, sai togace Ibn Majah yace sai Ibn Majah shi bai fitar da shi ba, kuma Ibn Hibban ya inganta shi. Mahallin shahiri cikin hadisin shine ya halatta mutum ya yi kuka a cikin sallah, ko da kukan ya ja shi sai ya yi shasheka, wannan babu matsala. Domin wannan sahabin ya ce ya ga manzon Allah yana sallah, ƙirjin shi yana tsubbuka saboda tsananin tsoron Allah da manzon Allah sallah, in ya tsayi gaban sallah to yana halatta tsoron Allah a zuciyar shi, kuma shine sifar sallah masu tsoron Allah. Da kai kabbara ka ce Allah ya fi kowa girma, to ya kamata a same shi a zuciyarka, ka samu wani mai girman kuma na biyu a cikin zuciyarka, tunda kai ka faɗi ka ce Allahu Akbar, yanan kana nihin ka yi tsaye gaban Allah wanda ya fi duk wani abu na duniya girma. To indai da gaske kamata a ce shi ka halarto da shi da tsoron shi a zuciyarka, amma da ka ce haka nan kuma sai a ga wasu abubuwa masu girma nan su ma sun yi ta bujuro ma a zuciya, suna ta tahuman ka ga kenan. Akwai ɗan tawaya cikin wannan magana idan ka na Allahu Akbar, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana sallah yana halto da tsoron Allah, ƙirshin shi ma ake ganin yana zubbuka kamar irin yanda tukunya in ana dahuwar wani abu, ko ana dahuwar nama ko wani abu, idan ya taso yanda take zubbuka haka ƙirshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zubbuka. Kuma saboda kuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi, to kuka cikin sallah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka cikin sallah, sahabban shi suna kuka cikin sallah, Umar ibn Khattab yana kuka cikin sallah, Abubakar lokacin da manzon Allah ya rishin lahi ya tsanani ya ce amma Abubakar umarni ya ja mutane sallah, Aisha cewa ta yi, ya manzon Allah inda ka ce Umar, domin shi Abubakar mutum ne mai laushin zuciya, idan ya fara jan sallah ba abinda za a ji sai kuka, kuka yake rinjayar shi. Domin sahabbai suna kuka cikin sallah, kuka cikin sallah babu matsala, ko da mutum cikin kukan nashi ya ja ya yi shashika, duka wannan ba ya tauye sallah, ba ya fata sallah, idan ya halatta ne shi. Sai dai kawai wato irin kukan nan na bakakin jahilai ne, abba a su jahili wanda zai zo yana kakalo kuka da karfin shi yana jawo shi sai ya zo cikin sallah, sannan in kukan ya zo ka ji har harshe yake hada da shi, ko ka ji shi cikin kukan har ya ma wato yana kuwa irin su bayan nan jahilai, sai ka ji har da raki da ihu yake yi. Wannan kada akwai wuce iyaka, komi wuce iyaka cikin ci matsala. وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت اذا اتيته وهو يصلي تنحنح لي, رواه النسائي وابن ماجه. daga علي da Allah ta tabbata a gare shi yace ya kasance ina da lokuta guda biyu da nake shiga a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, فكنت sai na kasance اذا اتيته وهو يصلي, idan nazo mashi yana sallah tanahnah li, sai yayi mani gyaran murya. Rawi Nasa'i ibn Majah, wannan hadisin na Ali da Allah tabbata a gare shi, Ali sahabi ne mai matsayi, wato dan uwan mahaifin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, kawai da haka yana da matsayi cikin kwanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. sannan Ali yadda Allah tabbata gare shi matsayin shi ne yasa shi yana da wasu lokuta guda biyu wanda yana shiga wajen manzon Allah da ba kowa ke da wannan damai kana wannan da yana kai kawo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kawo wanda ba kowa ke da wannan wato permission kin bai to shi Ali saboda matsayin shi na dan gidan ne ko kuma sannan bayan dan famin ne kuma gashi yana auren Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Ali yake cewa ina da wasu lokuta guda biyu wanda nake shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin lokuta to sai na kasance in akai katari na zo yana cikin sallah kawai sai ya mini gyaran murya mahallu shahid shine ya halatta mutum yayi gyaran murya cikin sallah ko da manufar ya sanar da wani cewa yana cikin sallah kenan wannan babu matsala gyaran murya dan manufar sa sanar da wani cewa cikin sallah kake wannan babu matsala tattare da shi shine abin da hadisin ya nuna wa ni bin Umar radiyallahu anhu ma qala qultu li Bilal kayfa ra'aytu Rasul sallallahu alaihi wasallam yarudu alayhi hina yusallimuna alayhi wa huwa yusalli qala yaqulu hakaza wa tatakaffahu akhraja Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahaha daga Ibn Umar ya da Allah tabbata gare shi yace qultu li Bilal nace ma Bilal kayfa ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarudu alayhi ya ya kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana maida masu sallama hina yusallimuna alayhi lokacin da suke yi mai sallama wa huwa yusalli alhali yana cikin sallah قال سيجي يقول هكذا هكا يكي وبسط كفه كو سيشم ودا تافين حنن شي اخرجه ابو داود والترمذي والصححه وانا حديثا اكو درس ا cikin shi darasi na farko yana nuna mana sahabbai suna da kwadayin ilimi saboda haka suke tambayar komi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadda tambaya akan ya yake mai da sallama in an mai sallama yana cikin sallah karatu na biyu hadisin ya nuna ya halatta ayyu mai sallah sallama to wasu malamai fiko sun lissafa shi cikin makruhat dan ce makaruhi ne mutum yana cikin sallah a mai sallama to wannan hadisi ya nuna ba makaruhi bane na haka wannan fikon ya tashi ana yi wa mutumin da yake cikin sallah sallama karara hadisi ya nuna wato kenan musahabbai suna yi wa manzon Allah sallama to ana yi wa manzon Allah ina dan cankar hanci kuma dan haka ya halatta kamar mai sallah sallama wannan shine abin da hadisi ya nuna karatu na uku hadisin ya nuna yanda ake mai da sallama cikin sallah kenan in an ma sallama cikin sallah ba magana za ka yi ba ka mai da a yanzu za ka daga ta hannu ne kar ka mai da shi kenan dan haka nan ne hadisin ya yi a gari saboda yin sallama shine mustahabi amma mai da ta dole ne ayat qur'ani ta ce wa idza kuntum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha rawahu an-nasa'i ibn majah wa an ibn umar radiyallahu anhuma shine na karantawa ana bi qatada ta qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun qumama ibnati Zainab fa idza sajada wa dha'aha wa idza qama hamala hamat tafakun alayhi wa li muslim wa huwa ummu an-nas fil masjid daga qatada yadda Allah ta tabbata gare shi qatada yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah wa huwa hamilul umama kuma yana dauke da umama ibnati Zainab da Zainab fa idza sajada wa dha'aha idan zai sujada sai ya aje ta wa idza qama hamala ha idan ya tashi sai ya dauke ta mutafakun alayhi ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد كما الحالي yana yi wa mutane limanci a masallaci wannan hadisin ya nuna halaccin yin wani aiki cikin sallah ko da shine malamai suka kawo hujja cewa ya halatta mai sallah yayi wani aiki sai malaman malikiyya suke cewa ko dan aiki dan kadan haka suke cewa ya halatta mai sallah yayi aiki dan kadan kenan kai da ba aiki da yawa ne balle ya ce bari ya faba zumunci da ban shi cewa ya halatta wanda yake cikin sallah ya aiki dan kadan wanda baya ba ta sallah babu matsala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sallah kuma wannan hadisin cikin shi akwai karantar da mu halaccin ɗan yare su shigo masallaci ko kamar masallacin annabi ne ɗan yarin ya karama ta zo ta shigo kuma manzo Allah ya tura sallah kuma yana dauke da ita in zai sujada sai ya aje ta in zai tashi sai ya dauke ta kaga wannan ya nuna muna halaccin shigowar yara kana zo masallaci amma sharadin kasu zama za su takura ma mutane karkar su zo su hana masu sallah shakar in dai za a iya wato kulawa da su babu matsala yaro dan kankani karayi sosai ya shigo masallaci in dai wanda ya zo da shi zai iya kula da shi kullar da ba zai takura wa jama'a ba wannan ya halatta babu wani haramci cikin haka sannan kuma cikin hadisin akwai karantar da mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne da tawadu da kankan da kai bai da girman kai bai da jiki da kai bai da daukan kai saboda yana dauka ɗan yara ƙananu kun ga har cikin sallah ma Allah sallam idan ya ta idan dai ba sai kai sai dauki sai miki sai dai idan yazo sujada sai aje ta yi sujada da kyau dan wannan ya nuna ko uwaye mata suke da yara suna iya yin haka da su cikin sallah lokacin da kike kawo shi dan danki kuka ji bashi da shi idan kin ashe shi to dai kin miki sai sai ki
sungume shi
ko kin kike nan ki sallan ki haka nan ki kare sab babu matsala kuma da wannan hadisin ne shi ma Imam Shafi'i ya buga hujja lokacin da yana sallah rawani shi ya kwance sai ya daura sai wasu suke mamaki kai har da daura rawani ake cikin sallah sai da majalisar su take suna tambaye shi dan aka ga imamu kana daura rawani cikin sallah to kawai amsar da ya ba su ce musu ahamlu imama asqal min hamal imama kamar yace musu kawai saboda tsananin fitin imamu Shafi sai yace shin daukar rawanin da nayi na daura shi ya hilauri akan dauka imama da manzon Allah har kenan sai nuna musu cewa babu matsala kana sallah bullaka ta da kawai ka dauko kasanya ka kara kawata babu matsala ba cewa me yasa mutum zai sa sallah zai sa bullah ko kuma wato kana sallah da gilashi kawai sai ya fadi kasa sai ka dauko ka maida babu wata matsala cikin haka ko kana sallah kawai sai wani abu ya hado daga aljihunka sai ka dauko shi ka maida duka babu matsala cikin wannan dan aiki wanda yake dan karami kadan cikin sallah wannan bai baka sallah shi yasa ba daidai bane mutum yana sallah yace ta kawa gare shi da tsoron Allah sallule shi ta cika masallaci da rinni sai ta kibi ko kuma ya sauta mai zikita shi duk da cika masallaci da goda wai shi tsoron Allah gare shi ba zai kashe ba ya ai kashe wannan shine masallaha gare ka dauko sadulan kalalabo ta daga aljihu ka jawo ka duba ka danna ka kashe daidai ne wannan aikin bai fata sallah kuma shine ma ya kai masallaha kai da takurawa da kake ma mutane ya karinge daka koda mutum ya mance bai kashe salula ba cikin sallah sai aka kwalo mai kira kana ciki ko kuwa za ka kashe ma da kana ka barin ta ba kace a ai cikin sallah kake domin hadisi ya nuna cewa aiki kadan bai baka sallah bana bi hurara ta radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uqtul al-aswadain fi salah daga abu hurayra da Allah tabbata a gare shi yace manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace ko kashe bakake bi cikin sallah al-hayya wal-aqrab maciji da kunama akhraja al-arba as-sahu ibn al-tibbani wannan hadisin shi kuma yana karantar da mu ya halatta wanda yake cikin sallah ya kashe abubuwan da suke cutarwa dan kaga sai da abun kan maciji da kunama hada cin naka in ka gano wanka cin naka zai hana ka nutsuwa ne gashi nan ya ta hukuma Allah ba zai barin ka nutsuwa ba dan kai ta kallon inda yake fatu sai ka sa dai na banta ka mulki shi shike nan hankali kwance ka cikin sallah dan wannan hadisin ya karantar da mu halaccin abubuwan da suke cutarwa a iya kashe su kama musulunci ya yarda a kashe asali ta abin da bai cutarwa to zaka kashe shi bai cutar da kai to kashe wani zaka mai miya maka shi ma rai ne bai halatta ka hujja shi ba haka nan kawai amma in dai abu mai cutarwa ne to kashe shi daidai ne baka cewa a wai kai tsoron Allah gare ka baka san ka sarki rancin naka ko baka san ka dauki ran kunama ko baka san ka dauki ran kala'a duk abin da ke cutarwa kashe shi ya halatta shine ka'ida duk abin da ke cutarwa to dan adam ma in ya ji cutarwa aka ce ya halatta kashe shi balle kunama ko mace yaran dan adam yake da sauran kwari dan adam in ya zama mai cutarwa mai kunta tawa ya Allah ya ce an bai kisanciya amma gunduwa gunduwa ba ta kara da suratul maida inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan qatlu aw yusallabu kaga ba ce an yi qatlu ba an yi qatlu kalkashi su ba na musu kisan tsaya nan ne an yi qatlu wannan ciki akwai nuna kisan ba ba hadi bane ba kisa bane hadi wanda aka sa ba kisa ne na musamman wannan an yi qatlu aw yusallabu aw tuqta'a aydihim Allah duk tausayin shi yace amma mutum kisan tsaya ko agungunce mai kaka ka agunce ka fadda ma hannun hagu ko hannun hagu ka fadda ma ko kuma a kore shi a sa shi kaso kaso na rai da rai shine yunfominal arm dan ba ya kore mutum daga bisa ban kasa sai ne kai a sa shi kaso na rai da rai ba shi ba ƙara yin abu kaga in yadda ma mutum ne mai banna dan ta'adda ya kama mutane matsala sai sa a zauna lafiya dan haka balle sauran dabbobi dan haka dukkanin dabbobin da suke cutarwa ya halatta kashe su wannan hadisi ya nuna kenan ko da cikin sallah balle wajen sallah ko da cikin sallah ne kada ake neman wannan tsowa cikin ka in dai kaga wata dabba ko wani kwaro mai cutarwa to ya halatta ka kashe shi kai ko da ba dawe ne kashe shi tasa sai ka waiwaya sai ka juya duka kai wannan idan indai har ka juya ma alƙibla to sai ka sake salli amma in baka juya ma alƙibla ba dan waya ne kai ka dan wannan ba ko kai waye bai bata salla yanzu mun karanta cikin hadisi Abubakar ko sai waye ga manzo Allah sun salla inda waye yana bata salla da waye wannan shikenan ta bace ko amma kaga waye bai bata salla sai dai ya rage ladan salla matsala ne mun karanta shi a baya ko ko nan gaba za mu karanta shi wanda aka tambaye manzo Allah sun salla kan shi yace hallaka waye cikin sallah kenan ba a son sabai waye cikin sallah wannan shine karshen wannan babi kenan babi na gaba shine babu suturatul musalli babi wanda zai magana akan sutura ta mai sallah sutura shine abin da mai sallah yake sanyawa gaban shi domin ya kare kanshi game da waɗanda suke gilmawa suke wucewa shine sutura yana da hikimomi da ma'anoni daga cikin hikimomin shi shine zai taimaka maka wajen tsaida ganinka a daidai wato gabanka ba za ka tahiya da ganinka ne saboda domin in kasa sutura ka ganinka zai dakata iya nan iya suturan ka ko kenan yana taimaka sannan daga cikin hikimomin shi yana sa duk mutumin da zai zo wucewa kaga da wuya dai mutum ya zo din dai ba wato irin mutanen nan ba waɗanda sai a hankali ragagam ne in ga mutum ya zo ya sarraka sa wani abu gabanka kana sallah kuma ya zo so yake tsakaninka da wannan abin ya gilma kan ga hankalin shi yayi yawa sai an rage mishi haka yana taimakawa wajen ma mutane ba za su zo da girmawa ba ta gabanka suna wato takura maka cikin sallanka insha Allah ta'ala karatu na gaba za mu tashi akan wannan bayani da mun karanta na gode Allah ta'ala da amfani da shi kuma Allah ta'ala ya ga farka mu wannan mutumin gara Allah na tsabbin mu na kan ta sanin alim da kuma da na ita kan ta tabaru ko ti wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanallahi rabbil izzati amma yasifun salamun alayhi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.